Sashin Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya a lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Kungiyar dillalan man fetur da kuma ta kwadago a Najeriya sun ki amincewa da maganar janye tallafin man fetur tare da nuna takaicin su.
Abin takeici abin bakin ciki bai yi kama da gwamnatin Muhammadu Buhari ba wannan a tsari da yake fitowa daga cikin gwamnati hatta ƙaryar da shi ministan na man fetur yayi cewar an zauna da kungiyoyin kwadago.
To a jihar Adamawa ma wasu ne suka koka a yayin da wasu kuma kallilan suke kallon matsayin a matsayin wani mataki na warware matsalolin kasar sai kuma rahoton mu na wasu likitoci a jihar Osun da suke tayajin aiki. Akwai shirin mu na kallabi amma duk sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Taron kolin da aka yi akan yaki da cin hanci da rashawa jiya Alhamis a birnin London ya ce ya kamata Amurka da Birtaniya su yi nazarin manufofinsu da kuma rawar da suke takawa wajen baiwa biliyoyin dalolin da ake satowa mafaka. Biliyoyin dalolin da 'yan siyasa masu cin hanci da ƙasashe masu tasowa suke satowa. Taron kolin na London ya ɗauke mai da hankali akan yaki da cin hanci a duniya ya kuma ɗauke laifi daga shugabanni da jami'an Afirka ya ɗorawa bankuna da sauran kamfanonin ƙasashen Turai waɗanda su ne suke cin more kuɗaɗen da ake satowa laifi. Prime Minister Ingila David Cameron ya ba da sanarwa ɗaukan wasu matakai ciki har da kafa rajista da niyyar tilastawa kamfanoni bayyana sunayen mutanen da suke yin harkoki da su. Matakin da jami'an Birtaniya suka ce shi ne irinsa na farko.
Shugabar ƙasar Brazil Dilma Rousseff da aka dakatar daga aiki ta lashe takobin cewa za ta kalubalanci wannan mataki. Shugabar ta lashe wannan takobi ne bayan majalisar dattijan ƙasar ta jefa ƙuri'a 56 na amincewa da kuma 22 na ƙin amincewa domin a yi mata shari'ar tsige ta daga mulki bisa zargin cin hanci da kuma dakatar da ita daga gudanar da harkokin mulki na wucin gadi a yayin da wasu ministocinta cike da hawaye suke kewaye da ita. Shugaba Dilma ta yi amfani da jawabinta wanda kila shi ne zai zama jawabinta na ƙarshe a matsayin shugabar ƙasa wajen dagewa akan cewa ita bata aikata wani laifi ba kuma kokarin tsige ta da ake yi ba komai bane illa yunkurin juyin mulki. Ita dai shugaba Dilma Rousseff tsohuwar yar yakin sunkuru ce mai ra'ayin makisanci wadda ta yaki mulkin kama karya na soja a ƙasar tun a shekarun 1970.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Amurka da Canada da kuma Turai sun fice daga bikin rantsar da shugaban ƙasar Uganda jiya Alhamis. Wakilan sun ɗauki wannan mataki ne a saboda kasancewar shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir wanda kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a taƙaice ke tuhuma da aikata laifuffukan yaƙi da kuma furucin da shugaba Yoweri Museveni ya cewa shi kan yanzu baya goyon bayan kotun ICC. Jiya Alhamis ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce wakilan Amurka sun fice daga bikin rantsar da shugaban Uganda a saboda kasancewar shugaban Sudan. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Elizabeth Trudeau ta ce Amurka ta damu akan cewa shugaba Bashir na Sudan ya samu sukunin yin bulaguro zuwa ƙasar Uganda. Uganda wakili ya ce a ICC kuma ya kamata a ce ta tsare shugaba Bashir ta miƙa shi hannun kotun ICC. To amma a jawabin da ya gabatar jiya shugaba Yoweri Museveni na Uganda ya ce ƙasarsa a yanzu ba ta goyon bayan kotun ICC.
Jami'an ƙasar Turkiyya sun ce tashin wani bam da aka ɓoye cikin wata mota jiya Alhamis a birnin Istanbul ya raunana akalla mutane 8 sojoji da farar hula. Bam ɗin ya tashi ne cikin wata mota da ke aje kusa da wani sansanin soja a unguwar Sankitep da ke cike lokacin da sojoji ke harmar tashi daga aiki. Tashin bom din ya auku ne kwanaki biyu bayan kungiyar ƴan tawayen Kurdawa ta Kurdistan Workers Party ko kuma PKK a takaice ta tada wani bom da aka boye cikin wata mota kusa da wata motar ƴan sanda ta kashe mutane uku da raunana fiye da mutane 43 akwai kuma akalla jami'an ƴan sanda guda 12 a cikin wannan adadi nan da nan babu wata kungiya da ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin to amma tun watan Yuli kungiyar PKK take ta auna sojoji da ƴan sanda tana kai musu hari Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake Washington DC. Kungiyar dillalan man fetur da kuma ta kwadugo a Najeriya sun ki amincewa da maganar janye tallafin man fetur tare da nuna takaicin su. Madina Dauda gare ki.
Tun lokacin da karamin ministan ma'aikatan man fetur na Najeriya Ibe Kachiku ya sanar da ƙarin kuɗin man fetur daga naira 86.50 zuwa naira 145 shine kungiyoyi masu ruwa da tsaki akan harkar man fetur ke amfani da kafafun yada labarai inda suke nuna rashin goyon bayan su ga wannan yunkuri kamar yadda shugaban amintattu na kungiyar dillalan man fetur na ƙasa Alhaji Baba Kano Jada yayi bayani
ba mu kiya ƙara ba amma da wannan ƙari yayi ma mutane yawa daga naira 86 zuwa naira 145 ka shi kuɗe ya bulale wani babban bulalan shi wanda zai shafi kuma kowa
to menene cire tallafi wannan ba shine cire tallafi ba da kuke ta hankorin a cire
ya cire tallafi na kasan mutane sun jayyaci abubuwa da yawa tallafin nan akwai wanda ake biya wanda ake importing kaya daga waje akwai different wanda suke yi a biya su
anan ma dai ga shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi kuma ma'aji a kungiyar kwadago ta ƙasa Ibrahim Khalil
a hankalce wanda ya san me gwamnati take nufi da wannan ya san akwai lauje cikin nadi 145 da gwamnati take tayiwa man fetur farashi to ba daidai bane ƙarya ce ba gaskiya bane kuma ina tabbatarwa da mutanen Najeriya in aka karbi wannan abun a yanda gwamnati ta bayar yan kasuwa za su je kasuwar a hada-hadar kudin waje su sai kudi su fita waje su siyo man fetur a yau in kin duba daga fadan ƙarin kudin man fetur dinna dala a kasuwar canjin kudi da hada-hadar kudaden kasashen waje ta tashi daga 321 zuwa 22 da aka siyar a jiya ta koma wajen 340 yau abin takeici abin bakin ciki bai yi kama da gwamnatin Muhammadu Buhari ba wannan a tsari da yake fitowa daga cikin gwamnati hatta ƙaryar da shi ministan na man fetur yayi cewar an zauna da kungiyoyin kwadago ƙarya yake lalle an zauna da mu amma ba zaman shawarar ya za a yi a ƙara kuɗi ba a'a sun gama ƙara kuɗin su sun gama yanke hukuncin su kawai karanta mana takaddar kudurce-kudurcen gwamnati yayi
to sai dai shugaban kwamitin rarraba man fetur wato downstream a majalisar wakilai Dan Lami Kurfi ya ce nan ƙarin kuɗin man
an yi ne domin a raya tattalin arzikin mu ya bunƙasa wannan da ake dogaro da shi yanzu kafin gwamnatin tarayya ta hido da tsaruka irin na bangaren noma da sauransu wanda za a dogara da shi a ga cewa mutanen mu Najeriya ba su sha wahala ba wajen shan mai ko wajen neman mai ko wajen amfani da shi ta hanyoyi da daman gaske domin biyan buƙatun rayuwarsu mai zai wadatar in Allah ya yarda duk inda mutane ba su tsammani mai zai wadata domin an yi shiri na musamman wanda da jiragen da za su kawo kayan nan a ƙasar nan
al'ummar Najeriya dai na masu zura idanu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, ko gadan
To a jihar Adamawa ma wasu sun koka wasu kuma sun kalli al'amarin na maganar tallafin man fetur da aka janye a matsayin wata hanya ta magance matsalolin kasar. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz.
Yanzu haka dai masana da masaran 'yan Najeriya na ma ci gaba ne da mai da martani game da ƙarin farashin mai da gwamnatin Najeriya ta yi. Biyo bayan cire tallafin man da aka yi inda wasu 'yan Najeriya ke yabawa game da wannan mataki yayin da wasu kuma ke fatan za a samar da matakan cin moriyar cire tallafin
ni ƙarin kuɗin man nan mun dade muna jiran sa kaman batun da ake cewa an cire tallafi gaba ɗaya to mu abin da muke so ayi kenan don mun gaji da gwamnatoci daban-daban suna zuwa suna ce mana ana asaran biliyoyi da ya kamata a yi wasu ayyuka da su saboda wai an sa su cikin tallafin man fetur so shi yasa muka ce to tun yanzu ana kokarin rashin kuɗi kuma tallafin ma da ake bayarwa babu man yanzu a yola wata nawa yanzu mutum bai ga mai saukin kuɗi ba ko an kawo ma ba ta samuwa lokacin da muka siya gannan wajen 2000 da wani
sunana Muhammad Ismail. A zahirin gaskiya ni kam naji dadi da gwamnati ta cire wannan tallafin, dan dama tallafin ba talaka ake muwa ba, tallafin ana musu masu kudi ne, talaka kuma an bar shi a cikin wahala.
To amma wannan ba gani kaman za a ƙara ana fama da targade shiga karaya ganin kan caje masu na ku.
Sai dai kuma ga masana tattalin arziki irin su Honorable Adomin Ibrahim Song, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa, na maganin ba akwai abun dubawa.
An sha irin wannan fama da irin wannan al'amura daga kan baban gida har zuwa yanzu kusan ba a ganin result din. Abace ne kokari wanda da yazo ya cire tallafin din kuma sai ya kawo PTF. Batun da ya kawo PTF ya kawo shi General Muhammadu Buhari ya daura shi ya zama to chairman na wannan PTF wanda talakan Najeriya sun ga amfanin sa. Yanzu kuma abin da ake fadi shine Najeriya, hanyoyin Najeriya gaba daya sun bace. Shekaru 30 ba a yi geran hanyoyin Najeriya ba, sai dai a yi zabe. Duk inda shugaba yake sai ya kokari a gera kilomita 20 zuwa garin
sa. Amma suna ganin an yi hanzarin ɗaukar wannan mataki, kamar yanzu ɗan Najeriya fama da matsalan rayuwa da sansu kuma aka dura masa wannan.
Ba abun hanzari idan ka ce zaka ajiye maganan cire wannan abu kuma ka sashi a ga referendum na Najeriya, ka ce zaka nemi ra'ayin ɗan Najeriya, ai zai dauki wata shida ba mu samu result na referendum ba. So wannan abun daidai ne, zai iya ma albishir ga cikon shekara guda kenan da yawa in Najeriya, domin kuma mu dawo da hankulan mu ga jikin mu. Abun da nake son ƙara hasken da nake son munata in Najeriya su sani shine yanzu fa General Buhari ya dauki geran hanyoyi a Najeriya gaba daya. Kudi babu kuma an riga an sa fa a budget. Ba yadda za a sa a budget mutanen duniya su mana dariya. Dole ne a cire tallafin mai, domin kudin da za a samu a maganan da za a ba da tallafin nan ai amfani da shi a gera hanyoyin Najeriya. Ko a shi kadai muka tsaya an cire security zaka tafi yanzu dare 12 ko karfe 1 ko karfe 2 zaka yawo a cikin kasar Najeriya musu.
Kawo yanzu ma kungiyar kwadago a Najeriya sun ce ne ba za su amince da karin kudin man fetur din da gwamnatin ta yi ba, batun da wasu yan gani kashenin Buhari irin su Alhaji Uba na Arewa ke maganin da wato manufa yan kwadagon ke wannan fafutuka.
Gina da yan kwadago shine su hakura fa yanzu mun ruwa fa mun argan kai bango tunda har mu a madan mu na talaka Najeriya mun yaki gwamnati mai ci ta tafi to bala yan kwadago duk abin da muke yin nan kwata-kwata mutane ma'aikatan Najeriya miliyan nawa ne ba mu na yi muna son abin da zai musguna musu ba, amma mu kan mu wani abin da shafe mu kuma mu kan akwai abin da muke zuwa muna kashi da mun gani da sanin su. Ai me yasa lokacin da ake sada man din ake sangalan 3000 dan kwadago bai zai ihu yace a daina ba, me yasa ake boka
a dai yau juma'a ne ma ke saran wasu kungiyoyin kwadago a Najeriya za su gudanar da wani taron gaggawa game da wannan batu domin daukar matsayi, wanda kuma lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya. Wannan tuni ma har wasu gidajen man suka sauya zuwa sabon farashi, yayin da wasu kuma da dama ma suka tsawwala. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To sai mu tafi jihar Oshin, inda za mu ji wasu likitoci ne a jihar suke faman yajin aiki ba bisa abinda suka ce ba kayan aiki, sannan kuma wa'adinsu ya kare inji gwamnati suna neman su kafe. Wakilinmu Hassan Umar Tambuwal gare ka.
Likitocin dindindin da ke jihar Osun sun share watanni da dama suna yajin aiki a bisa zargin cewa babu isassun kayayyakin aiki kamar gadajin kwanciyar majinyata, magani da wasu ababen jin daɗi da suke bukata don gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Akan haka na kira babban likita mai magana da yawun gwamnatin jihar Osun ta wayar tarho Professor Hakim Lasisi, wanda ya musanta zargi-zargen su.
In last section of the they've been on strike for some time. Yeah, there are 33 of them out of about 180 to 200 who have spent more than 6 years, which is the duration of their training, which is the standard recognized all over the world. So because they have spent more than enough time, they've been asked to go. It's like they've been repeating the class and things like that. So now they are fighting that we should allow all of them to come back to work, which is against the rule. So that's the main reason why they say they are on strike now. Their national body asked them to resume work, but they refused to resume work.
Pesa Hakim Lasisi, yeche akwe likitochi kiimani ntalatinda uku, achikin dalida tamanenzua dalibiu, na asibiti mkwelewa watan lautek atakaiche, deke yajan aiki, wanda na share sama da shikalu shida suna kwayon aiki, kumashine kaida a dukkan fadin duniya saboda haka sun kammala aikin su mun kace su tafi shine suke kokarin dawowa su ci gaba da ayyukan su wanda hakan ya sabawa kaidodin aiki kuma shine dalilin da yasa suke yajin aikin shugabannin kungiyar likitoci na kasa sun ce su koma bakin aiki sun ki to ko menene zaka ce a game da korafin su cewa babu gidajen majinyata da dai sauran ababen kayan aiki
no I have just told you that it's only 33 people who were involved. If there is no bed, there is no nothing, how come the rest are passing and only 33 people are at fault?
Say Professor Lasisi yace, ba haka bane. Idan babu gidajen da majinyata za su kwanta da sauran abubuwa, yaya likitoci 33 kawai ke da matsaloli? Na tambayi wani mazauni birnin Oshogo game da halin da asibitoci suke cikin jihar ta Osun.
Sunana Sani Isiaku Madundi, mazaunin Oshogo, Osun State, Nigeria.
Yaya asibitocin gwamnatin jihar Osun take? Akwai kayayyakin aiki, akwai abubuwa kamar gadajen kwana, teburka da magani da dai sauransu?
Alhamdulillah, asibitocin na jihar Osun akwai magani, kin kaje kuma nurse da ba shi ka kamar kana private asibiti, ba matsala.
To amma likitoci, wato likitoci na dindindin sun shiga yajin aiki suna cewa babu kamar gadajen kwanciya, babu magani kuma da wasu abubuwa, me ye gaskiya abin?
Gaskiya likitoci ba dai sa zuwa wajen aiki kamar yadda ya kamata. Amma sauran nurse su suna zuwa, amma ba mutum tsakanin su likitocin ba dai da bangaren gwamnati ne. Amma akwai magani kuma mutum ya ji za a ce shafi nurse.
To kamar gadajen kwana da wasu ababe fa?
Akwai gadajen kwana, akwai ruwan famfo, akwai wutan nan.
Na kira shugaban kungiyar likitoci ta jihar Osun don ya furta albarkacin bakinsa a game da wannan yajin aikin. Yace zai kira ni, har ni aiko da wannan rahoton bai kira ni ba, na sake kiransa bai dauki waya ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
To haka yake, kafin mu ci gaba bari kuma mu dan shakata da wannan waka ta dan Maraya Jos.
Malam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tunda jirgin birnin Germany, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan sauka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau, idan talaka ba a saye kaga kayan sai ya rufe a nan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga Badishin. Ga laina shi ga labintin zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai, mutukan talakawa sai du waɗannan dolan rufe. Jirgin sama mai rugugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kariya, dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su, mutukar talakawa a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi, gwamnatin wani in ba naku ba, ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka saya, in ba hanya za ka yi, don haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari, motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya, je ka ka shawo magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ma magani.
To Allah ka ji kan Alhaji Adamu Dan Maraya Jos. Ana tarafa da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke Washington a gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba.
Sakanin rauna saloniyar ma Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Babban bakuwar tamu ta yau ita ce Malama Hauwa Maina, yar wasa mai hada fina-finan Hausa kuma. A hirar mu da ita, ta fara da dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Assalamu alaikum, sunana Hauwa Maina, kuma an haife ni a jihar Kaduna, amma ni asalin yar jihar Borno ce daga Biyu. Ai makaranta bayan secondary nayi aure ni immediately. Allah albarkaci, aure na da yaya uku.
Allah ya sanya.
Sai da muka rabu da mai gidana tukunna na samu na koma makaranta. Sannan ina gama makaranta kuma na fara harkar film. Kuma dalilin fara harkar film ina shine ta dalilin wani Salisu Salinga.
To Malama Hauwa, me ya ja ra'ayinki har kika fara yin film?
Salisu Salinga ya zo gidanmu ne wata rana ya ce min zai tafi location. Sai na ce mishi menene kuma location? Sai ya ce zai je shooting film. Sai na ce kai
wajen da ake hada wasannin kenan.
Ina film ni ma ina fadakarwa in ga hotuna na ni ma a poster ko wani abu amma na san ba zan iya ba.
Allah
sai ya ce habaya zaki ce ba za ki iya ba za ki iya mana. Muka yi wasa da dariya sai ya fita. Can sai ya dawo. Sai ce wai da maganar da kika yi da gaske ne kina son kishin na ce a wasa nake na san ba zan iya ba. Sai ya ce min kai amma ko da kin ga zaki dace da yarinyan film din nan. Sai na ce a ni dai zan zo kallo. Sai ya ce to shikenan. Sai na shirya lokacin ma yata tana shekara uku, yes, 3 years. Sai na ja ta muka tafi kallo. To daga kallon ne fa sai aka ce in zo gwada.
Allah sarki kawai.
Da hawo shikenan daga nan wani director ya gani Saminu. Aka kira ni wani film sunan shi wai Baban Mulka. Nayi daga nan aka kira ni wani film shi kuma Rabi'at. Daga nan dai shikenan fa.
Shekara nawa kenan yanzu da kika fara harkar film?
Na fara harkar film tun 1999.
To zuwa yanzu me kike yi? Kina hada film ne ko kina dai cikin yan wasa ne kawai?
Ina producing kuma na fara directing.
Banda harkar film akwai wani abu kuma da kike yi?
Eh ina ainihi dama ina dinki. Ina kuma sai da siyarwa, makan yi tafiya in siyo kaya ma in zo in siyar daga Dubai da wasu wurare haka da har abu nake zuwa kasashen yamurai siyo kaya haka zo siyar. Banda kayan sawa ma ina dinke-dinken su labulai da su bedding su duvets
da su zanen gado kenan. To baran dan mai da ke baya kaɗan, me za ki gaya ma masu sauraro game da harkar film?
To alhamdulillah kamar lokacin da na fara harkar film gaskiya na fuskanci wasu abubuwa wanda in ba dan na daure ba da tun lokacin ma na haƙura especially ma in ce ta family because rashin fahimta na harkan gaba daya. Na daya sai ake ganin kamar duk wanda yake harkar film ba mutumin kwarai bane saboda haka dan me zan yi film. To a hankali dai na kokari dai da kamar yadda na gaya miki na ce in ba dan nayi haƙuri ba da ban kawo war haka ba a harkar film ba. To shi daɗi na ya fahimci harkan wanda har shi yake fahimtar ma da wani wana hankali yake cewa idan ka ga tayi wani abu da bai ka cancanta ba to kai mata faɗa kar ka kawo ƙaranta. Amma ni ban ga wani abu mara kyau a harkar film ba tunda ai ana zuwa ma jami'a a karanta. To wannan kan na dan fuskanci abin nan amma daga baya ya zo ya dan wuce. To sai kuma yanayin society din da muke ciki lokacin gaskiya shi ma akwai dan rashin fahimta wanda daga ka ce ko kin ce kina film sai a rika ganin ai kamar yar gagara ce. To amma a hankali ana wayar musu da kai dai aka dai aka fahimci abin da yake ai shi ma kanshi sana'a ce.
Haka.
To wanda gaskiya yanzu dai alhamdulillah akwai fahimta wanda zaki ga wa'anda ma baka tsammanin ba suna cikin harkar.
To banda wannan akwai wani kalubale kuma da kika fuskanta a harkar film?
Eh to kalubalen shine ba wani abu ne wanda ya bambanta da wanda saura suke fuskanta ba a matsayina na mace. Wanda gaskiyar magana duk inda ka kai ga kama kanka duk da haka still sai kai taka tsantsan duk da gashi kana ganin wani abu ne wanda ba kai aurinka ba wani abu ne. To amma society ba za su fahimci haka ba.
Haka al'umma ba za ta gane ba. To Malama Hauwa, ki dan yi mana bayani akan yadda kuke shirya fina-finai.
To alhamdulillah shi film shi wanda zai je siya a kasuwa zai ga kamar ai ba wani abu bane. To amma duk lokacin da ake hada film idan mutum ya samu daman ya tsaya ya bi ɗan fim yadda suke haɗawa suke komai zai ci to gaskiyar magana kuɗin da kuke sayar da fim ma yayi kaɗan. Domin akwai wahalhalu sosai, akwai abubuwa da ake tsallakewa wanda in ba Allah ya kiyaye ba a wasu fina-finan sai ka ga har zai iya kawowa ga ko da rasa rai ma da ko wani abu.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin baƙuwar tamu Malama Hauwa Maina da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
To an gaishe ki Maryam, yanzu kuma bari mu ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum tashin hafta na gidan rediyo Hanyarka. Sunana Abdulrashid Dola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarin Najeriya. Ina son amfani da wannan dama tare da ga mai jama'a shugaban Najeriya shugaban Muhammad Buhari da sun Allah ya tausayawa talakawan Najeriya ta da mai da wannan tallafi na man fitil aka jayi. Don a gaskiya wannan tallafi aka jayi ba kuwa ke in ta mu ba in talaka. Tare talakawa ina kira da kanan Muhammad Buhari da sun Allah ya taimaka ta mai da wannan tallafi. Yanzu a gaskiya ana cikin yanayi na wala haula wala quwwata. Da fatan Allah sa wannan kiran ya kai ga inda ya dosa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka. Suna na Jambo Barau Fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakun. A yau na so na yi addu'o'i ga shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari. Wannan tafiya da ya yi Allah Ubangiji ya sa alheri ne a gare mu, Allah kuma ya dawo da shi lafiya. Wannan kalamai da shugaban David Cameron ya yi mu ba mu ga laifinsa ba, saboda Najeriya ai yanzu aka fara ƙoƙarin gyara cin hanci da rasawa a cikin kashi goma ko kashi biyu ba a yi ba a Najeriya. An ya yi wannan kalamai ba maganar laifi ba ne, abinda shugaban ƙasa ya yi shi wannan magana ba ta dame shi ba a dawo da kuɗaɗen da aka sace a Najeriya. Wannan kuma haka shugaba ya kamata ya yi, kuɗin sun fi muhimmanci a kan magana. Da fatan Allah Ubangiji ya gyara mana ƙasar nan. Sannan kuma a Najeriya an yi iya ƙoƙari da za a yi don a gyara mana magana mai. To al'amarin akwai makirce-makirce a ciki, don haka gwamnati ta ga ya dace da bar kowa ya shigo da man nan daga baya a gano bakin garancin ɗin da abin yi. Da fatan 'yan uwana 'yan kasuwa za mu ji tsoron Allah mu tausayawa 'yan uwanmu ga azumi ya zo. Masu kayan abinci wallahi tallahi wannan abu da ake yi fa ba zai ci daga ci ba, ya kamata mu gyara mu tausayawa 'yan uwanmu musamman wannan azumi da yake shigowa. Wallahi in ba mu tausaya ba Allah zai fitar da abinsa da kansa. Da fatan Allah ya ba mu ikon tausayin 'yan uwanmu da junanmu.
To amin, da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin. Yanzu kuma bari mu rufe shirin da labarai amma a takaice.
Taron kolin da aka yi kan yaƙi da cin hanci da rashawa jiya Alhamis a birnin London ya ce ya kamata Amurka da Birtaniya su yi nazarin manufofinsu da kuma rawar da suke takawa wajen baiwa biliyoyin dalolin da aka sato mafaka, biliyoyin dalolin da 'yan siyasa daga ƙasashe masu tasowa suke satowa. Taron kolin na London ya ɗauke mai da hankali a kan yaƙi da cin hanci a duniya, ya kuma ɗauke laifi daga shugabanni da jama'an Afirka ya ɗorawa bankuna da sauran kamfanonin ƙasashen Turai waɗanda su ne suke cin moriyar kuɗaɗen da ake satowa. Shugabar ƙasar Brazil Dilma Rousseff da aka dakatar daga aiki ta lashe takobin cewa za ta ƙalubalanci wannan mataki. Shugabar ta lashe wannan takobi ne bayan majalisar dattijan ƙasar ta jefa ƙuri'a 56 na amincewa da kuma 22 na rashin amincewa domin a yi mata shari'a tsige ta daga mulki bisa zargin cin hanci da kuma dakatar da ita daga gudanar da harkokin mulki na wucin gadi. Wakilan Amurka da Kanada da kuma Turai sun fice daga bikin rantsar da shugaban ƙasar Uganda jiya Alhamis. Wakilan sun ɗauki wannan mataki a saboda kasancewar shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir, wanda kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC ta tuhume shi da aikata laifuffukan yaƙi.
Ta mun gode da kuma takaitattun labaran shirin yanzu ya kammala sai an jima da rana za a ji abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa. A madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa da Chibahiro Jedone wanda ya bada umarnin shirin sai kuma injiniyan mu ne yau John. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.